shi wannan tsakin musamman na ƙiyan bedi ana amfani da shi kwarai saboda manoma sun sani musamman bisa kan tomato akwai wani mugun tsutsa nan mai shiga cikin tomato ƙasa mai sa tomato ta wani dankali sayun tomato su koma kamar dankali su girma kamar ƙenya tsutsi to wannan dabzan wannan ai an ka tace wannan in an ka watsa shi can cikin gona musamman ta tomato ko ta tonka a ƙasa an ka garawa da ƙasa lalle masu ilimi sun ce shina kashi shina kokowa da wa'annan kananan kwarin masu bata sayon shibkoki idan an tace yanzu litrikin mu 30 na magani kammalalle dama muna da injin mukin mu na fusa mun ka dauko inji cikin wannan da mun ka garawa litrikin 30 sai mu auno litir 10 mu cika wannan injin mu na fusa da shi sai mu goya bayan duk mun dauki matakai da ya kamata mu dauka don mu kare jikin mu kenan in mun ka cika shi sai mu zo bisa kan gona wannan kin litir 10 ana amfani da su bisa fadin gona mai kadada 400 kamar in ce muku fadin kare guda